In hip hop na kasar Amurka wanda aka fi sani da Snoop Dogg yana gab da fara wani shiri na girke-girke wanda za a rika ganin sa yana nuna kwarewa wajen dafa-dafan abinci daban-daban kama da kaza, kaguwa, jan nama da sauran nau'ukan abincin Amurka. Kamar yadda aka sani da Snoop Dogg mawaki ne kuma mai bada umarni ya fara nuna ra'ayin sa na girki tun shekara ta 2016 inda ya fito cikin shirin mata Stewards a shirin girke-girke da aka yi wa lakabi da Mata and Snoop Potluck Dinner Party. Kamar yadda aka san Snoop a duniya mawaki ne mai rawar kai wanda aka lakanta shi da shaye-shaye amma yanzu ga dukkan alamu wannan ra'ayi na girke-girke zai iya yin sanadiyar raba shi da tsohuwar rayuwarsa. Yanzu haka yana kokarin wallafa littafin sa na farko akan girki wanda yi wa lakabi da daga shaki zuwa kuku wato a turance from crook to cook. Domin ci gaba da samun ƙarin bayani ku ziyarci shafukanmu na yanar gizo mai adireshi kamar haka www.dandalinboa.com da kuma BOA Hausa Facebook domin bayyana ra'ayinku.